It's a medi.
So down with the beat, baby.
Hajiya iyar ta ki ta girma. Amariya yau fa ner kuce.
Sandar kaka.
Amariya yau fa ranar kuce. Hajiya iyar ta ki ta girma. Amariya yau fa ranar kuce. Bikin aure muka zo. Murna muka zo fa mu yi wangara na mun dade mai najiranta. Amariyar mu ta fita kowa. Kyakkyawa duba aiko da kudinka sai da rabanka. Amariyar mu pes 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 angwanta pes pes pes. In ka duba soyayya ta yi rana. Taro yai taro taro da masoya kamar magariya. Burin hajiya a kai kiɗa kikin jamariya. Wata rumfa mu zo mu zo mu sha miyar amariya. Amariya taho idan Allah wai go. In baki wai go ba amariya zan haɗa kaya na na koma. Ango wai go idan Allah wai go. In baki wai go ba ango zan haɗa kaya na na koma. Yau biki ayi biki gidan biki sai shagali. Soyan farko.